بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو ساكي هدوا أولا بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين أولا أنقوا تدنتدو أكرتي مكويو أتكم ببنبر نجاح مرادي أولا كساتا متنجر a yau muna ranar juma'a daren asabar wanda ya daidai da 25 ga watan sha'ban hijira nan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda kuma shi ya daidai da 13 ga watan 2 miladi isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wannan kuma shine majalisinmu na 13 a cikin tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara majalisinmu na 6 a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul fatiha ajiya mai magana a kalkashin sunayen Allah madaukakin sarki da siffofin shi Ar-Rahman Ar-Rahim da Allah ya ce Ar-Rahman Ar-Rahim ayan mu ta yau ita za ta zama fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah
نعم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جزاك الله خيرا أجيا من بياني على القشر الرحمن الرحيم sufofi guda biyu na Allah madaukakin sarki masu tabbatar ma Ubangiji ta'ala da rahamar shi da jin kai Ubangiji ta'ala wannan sura idan muka lura ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya kawo siffar shi ta rububiyya ya ce arrahman siffa ta biyu kenan ya ce arrahim siffa ta uku anan yace maliki yawmiddin sufa Allah madaukakin sarki ta hudu kenan amma alaƙar jiro waɗannan sunaye da sufofi kamar haka malumai suka ce shine Allah madaukakin sarki anan ya gami bangaren ibada wadda ibada ba ta tabbatuwa sai da su a waje guda ya zana mamu falallar shi da baiwar shi wanda ya halince mu kuma ya tarbiyyantar da mu shine ma'anar rabbil alamin kuma haka ya biyo ta da falalar shi ta rahama da jin kai ma'ana arrahmanir rahim wannan shike daukar kaso guda na daga cikin rukunin ibada shine malamai suke ce ma arraja sa kwadayi na wajen Allah subhanahu wata'ala kamar da malamai suka ce ibada ha abada ba za ta amsa sunanta na ibada ba sai ta hada ababe guda biyu abu na farko ar-raja'u kwadayi wajen Allah su abu na biyu al-khawfu tsoro dole bawa sai ya hada da fukafakai guda biyu sannan ibada shi za ta yi sama to fukfike na farko shine muka yi jiya ar-rahman ar-rahim mun ga ta'ala ya kwadaitar da mu ya nuna mana rahamar shi da jin kan shi da tausayin shi ga talakawa wanda ya raya wanda ya tarbiyyantar da su to a yau kuma ubangiji ta'ala sai ce mamu maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wannan kuma jan kunne ne domin Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu akan ya sai ce shike da rana mamallakin ranar sakamako kamar da muka gani wannan ita ce siffa ta hudu siffofin baki daya atafi ne ake yi da Allah ya ce alhamdu sai ce lillah to lillahi inna jari wa majrur ni lamun illamul jarrati Allah shine ismul majrur bila ismul jalala al majrur bila wa lamatu jarrihi al kasra al zahira al akhiri sai zama rabbi siffati daga siffar Allah subhanahu wa ta'ala su kuma malaman nahwu suna cewa as-sifatu tabi'ul an-na'tu tabi'ul man'ut wa kuma as-sifatu tabi'ul mawsuf fi an-naw'i wal-'adadi wat-tadhkir wat-takhfid wa kulli shay siffa tana biyar abinda aka siffanta da shi a yaren larabci da Allah ya ce lillahi saboda Allah in yana da kasara sai ce rabbi bai ce rabbu ba dan rabbin tabi'i ne ga Allah haka ar-rahmani tabi'i ne na biyu haka ar-rahim tabi'i ne na uku haka maliki siffa ce tabi'a ce ta hudu ga wancan suna na rafzul jalala naka maliki yawmiddin mamallaki ne ubangi subhanahu wata'ala na ranar sakamako in aka ce maliki shine ismul fa'il suna mai nuna wanda ya aiki daga wani kalma aka samu shi daga wani fi'ili ko kuma daga wani ismi shine al mulku idan akwai suna to sai ake so a samu wanda ya aikin ga aiki a larabci yana so a samu wanda ya aikin sai a kawo shi ala wazni fa'il shine ma'anan ismul fa'il sunan wanda ke aikin to Allah subhanahu wata'ala anan sai ya amfani da ismul fa'il yace maliki maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako kamar da Ali Imran yake cewa qulillahumma malikal mulk ce ya Allah mamallakin mulki mai bada mulki to kalma al-malik abinda take ni tana nahi al-mutasarrif mai jujjuyawa mai taccanzawa mai tahiya fi a'yadil mamluka kaifa yasha a cikin daidaikun abinda yake mulka yadda ya ga dama ina ubangijin mu subhanahu wata'ala maliki yawmiddin mamallaki ne ga wannan yini na ranar sakamako kuma wannan mulki yana nahin mulki ne cikakke na ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa wannan kalma cikin alqur'ani a wani lokaci za ta zawa da maliki wasu daga cikin makaranta guda bakwai sun karanta ta da maliki maliki yawmiddin in aka ce maliki ba tare da maliki bane ismul fa'il to zai zama al-hayyu alladhi yatasarrafu mai rai wanda yake yin tasarrufi ya yi umarni kuma ya hana kuma wanda dole za a mai da'a shine ake nihi da al-malik wanda ake mada'a ta dole shi malamai suka ce in aka fassara an karanta da maliki to ya zama an ciro kalman ne daga al-mulk al-mulku wanga na mulki ita kuma ta ismul fa'il an ciro kalman daga al-milk ta mulka shi yasa wani lokaci ubangiji ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa alam ta'lam anna allaha lahu mulku as-samawati wal ard shin buku sani ba ubangiji ta'ala yana da mulkin sammai da kasai haka a wata aya Allah yake cewa walillahi mulku as-samawati wal ard ga Allah ne kadai mulkin sammai da kasai yake wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakankanin su wa ilayhi al-masir, kuma gare shi ne makoma take. Haka wata aya Ubangiji subhanahu wataala ke cewa zalikumullahu rabbukum lahul mulk, wannan shine ubangijinku mulki ya tabbata gare shi. Wata aya Allah subhanahu wataala ce lahul mulku wa lahul hamd, shike da mulki da godiya. A wani ruri Allah subhanahu wataala ce tabarakallazi biyadihi al-mulk, alhira Allah sun yawaita, wanda mulki ke ga hannun shi. A cikin suratul hashir Allah ya ce al-malikul quddus, sarki wanda yake tsarkakakke. A cikin suratul nas ya ce kul a'udhu bi rabbin nas, ya ce malikin nas. Wadannan ayoyi suna nuna mana mulki na mallaka, ko kuma mulki na tahiyya, da abu yadda aka ga dama farkon shi da ƙarshen shi ba na kowa bane, na Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah madaukakin sarki shike da mulki, mulki na komai, mulki na tahiyya da lamurran, mulki na tasarrufi, ne ya juya ya ba wani, ya amshi lokacin da ya ga dama, ya amshi daga wani ya ba wani, ya raya wani ya kashe wani. Mulki cikakke tabbatacce na Allah ne subhanahu wataala. Shi yasa Imam Ibn al-Munzir yake cewa wannan sura ko kuma wannan sifa da Allah ya kawo maliki yawmiddin, ya kawo ta ne domin ya tabbatar mamu da kamalar shi da cikar shi, yana da rahama kuma yana da cikakken mulki. Saboda sautari mutum yakan samu rahama da tausayi amma bai da mulki, kana jin kanwa ne, kana so ka bashi, kana so ka taimaka mashi, kana tausaya mai, wani abu ya same shi amma ba ka da, ka rasa yadda za ka yi. To shi Ubangiji ta'ala mai tausayi ne da jin kai da rahama, kuma yana da yadda za ya yi idan ya tashi tausayawa. Shi ne abin da ya sa Ubangiji ta'ala goyo wannan da ya ce maliki yawmiddin, mamallaki ne shi Allah madaukakin sarki na ranar sakamako. Ubangiji subhanahu wataala da ya ce maliki, mamallaki na ranar sakamako, wannan suna ne daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wataala. Daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki akwai al-malik, mamallaki, mai mulki, wanda dukkanin mulki ya tabbata gare ya subhanahu wataala. Shike da mulkin sammai, kuma shike da mulkin kasai, kuma yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki a ce mai al-malik, ko kuma ka ce al-maliku, ko kuma ka ce al-maliku. Dukkaninsu sun zo a cikin Al-Qur'ani mai girma, sunaye ne na Ubangiji subhanahu wataala. Hadisi ya tabbata a cikin littafin Imam al-Bukhari da na Imam Muslim, daga hadisin Aisha a Abi Huraira afwan, yarda Allah tabbata gare shi, yake ba mu labarin Allah madaukakin sarki yana da sunaye wanda ya hardace su, ya fahimce su, ya kiyaye su, ya yi imani da su, to zai shiga aljanna. To daga cikin waɗannan sunaye na Allah madaukakin sarki akwai sunan Allah al-Malik, malik mai mulki. Ubangiji subhanahu wataala ya ga waɗannan sunaye daban-daban wajaje daban-daban na a cikin Al-Qur'ani mai girma, yace fa ta'ala Allahul maliku, sai yace al-haq, kenan maliku ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kenan a cikin wannan aya ta cikin suratul Taha. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan suna da al-maliki, yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, yace al-malikul quddus al-azizul hakim. Haka Ubangiji subhanahu wataala yake cewa kul a'udhu bi rabbin nas, yace malikin nas, wanda yana nuna ma kana iya kiran Allah da maliki, Allah shine mai mulki, ko kuma ka kirawo shi da al-malik kamar da yake a cikin wannan sura maliki yawmiddin, ko ka danganta ka yi idafa, ko kuma ka sa alif wal lam. Haka ya zo a cikin Al-Qur'ani da sifa ta malik. Allah madaukakin sarki a cikin suratul qamar yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, to ashe wadannan sunaye na Allah madaukakin sarki da al-malik da al-malik da al-malik dukkanin su hakikar su abinda suke ban nunawa cikakkar badawa tana tabbatuwa ga Allah babban abinda za mu riki cikakkar badawa kwarkwanta kululuwarta tana ga Allah haka cikakkar hanawa kululuwarta yana ga wa yana ga Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake badawa kuma shi kadai yake ba hanawa kuma ubangiji ta'ala siffar shi ce cikin badawa da hanawa so tari in aka yi magana badawa hankalin mai yake zuwa ga kudi ko kuma hanawa hankalin mai zuwa ga kudi to ubangiji subhanahu wataala ba da karamci karama girma da daukaka ya ba wata halitta wanda ya gada ma nashi ne shi sa duk duniya babu mai iya sai makan shi girma asalin daukaka ba mai bara daukaka sai Allah kudi da ilimi da sarauta ba su bar daukaka su wasila ce nawa ne mutum ke da sarauta amma bai da girma nawa mutum ke da kudi ba da girma nawa ke da ilimi babu girma to karamtawa kwarkwanta da karshenta ta Allah ce haka al-ihana tozartawa wulakantawa yadda mutum kasa wannan aiki ne siffa ce daga cikin sufufin Allah babu wanda ke iya wulakantar da wani wanda Allah bai wulakanta ba shi yasa duk mutumin da ya rike addini ya rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba wulakanta ba koda kau bai da mulki bai da kudi bai da komai ko bai da ilimi to yana nan da mutuncin shi ba zai wulakanta ba kamar da Umar ibn Khattab yake cewa nahnu qaumun yace mu wasu mutane ne a'azzana Allah bil Islam yace Allah ya girmama mu ya daukaka mu ya mutunta mu da musulunci yace fa inimta ghayna al-izzata bighayri al-islam adanna Allah yace idan mutun yayi wasa yanne mu daukaka ba tare da musulunci ba ba tare da wannan sunna ba to zai kaskance wulakanta ashe sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riko da ita shine asalin sirri na daukaka da karamci a bayan kasa haka wati da sunna kama wani abu na daban dan neman suna ko dan neman daukaka babu abin da yake jawo mabayu sai wulakanta haka ba da lada ba da tugumushi ba da aljanna gurkon shi da karshen shi na Allah babu wanda ke ba da aljanna a duniya kakam har annabawa ba su ba da aljanna sai dai in ka bi su yadda suka zo da shari'a ka shiga aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da ya tara mutane da Allah ya ce mai wa anzir ashiratuka al-aqrabin da ya kirawo famin shi baki daya kabilu baki daya na garin Makka abin da ya fara gaya musu yake cewa inni rasulun min rabbil alamin baina yaday azabin shadid ni manzo ne daga ubangiji kuma tsakanina da ku akwai azaba mai radadi ma'ana akwai azaba ga wanda bai bi manzo ba akwai ni'ima akwai aljanna ga wanda bai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da yake ba da labari yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace duk al'umma ta kowa zai shiga aljanna sai wanda ya kiya sahabbai suka yi mamaki akwai wanda za a ce wa shiga aljanna ya kiya annabi yace na'am man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba wanda bi ni sauda qaha yana da yadda sunna da karantarwa tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna wanda kuma bai bi ba zai shiga wuta to dan haka ba da lada babu wanda ke ba da lada kakab a duniya sai Allah shehi bai ba da lada malam bai ba da lada mai kudi bai ba da lada dan siyasa bai ba da lada mai mulki bai ba da lada ana samun lada ne kadai a wajen Allah saboda shi ne sunan shi ne al-maliku al-maliku al-malik shi sai idan mutun ya yi ibada dan wani ya gani ko dan wani ya shi dadi ko dan ya ba wani haushi Allah bai karba sai ya ce ka je wajen wancan ya biya ka saboda ba ai badan shi haka azabtarwa babu mai azabtarwa sai Allah ba mai iya ma uba in kaga wani dalili ya sa an ma uba to ka tabbatar da wannan dalilin Allah ne ya kadarto da shi amma duk yadda ake so a kama mutum mutum nawa ke da lahi masu cutar da mutane wanda mu ma baki ɗayan in mu nan kowa na fatan a kama irin su amma tunda mai ukubar bai ga daman masa ukuba ba su sha mutum ya zo ya kashe mutum saboda salula to tunda Allah bai tashi mai ukuba ba duk dune kowa ya ji mai hankali zai so a kama shi a mai ukuba amma sai ya tsiri kuma Allah ya koye shi saboda ukubai lokacin da ya ga dama ne zayenta a gidan duniya ne ko a lahira shine ke yin ukuba dan haka koda kana lahi in ya ga dama sai ya hima kun ba wanda zai tambaye shi dan me ya hima haka wal ghadab war rida yarda da hushi na Allah dan haka ba a neman yarda kowa sai Allah ba a jin tsoron hushin kowa sai na Allah duk yadda ka rike sunna to kada ka ji tsoron hushin wani ya sa ka bar addinin a'a Allah ne kadai in yayi hushi da mutum zai samu damuwa amma da duniya da wanda zai hushi da kai balle ma akan addini to zai ne ga manza haka shi buntan lamari na farkon shi da karshen shi yana ga hannun Allah kinan ubangiji subhanahu wataala wannan sunan nashi na al-malik na al-malik na al-malik ya tattaro waɗannan ababen baki daya sanin ma'anar shi shi zai sa mu huta mu yi ibada mu yi mu'amala da mutane mu kyautata mu'amala amma kuma muna da cikakken yaqini ba mai talauta mu sai Allah ba mai arzuta mu sai Allah babu wanda zai ma sharri dan ya zubi da kimar ka sai Allah Allah kadai ke iya sa kimar mutun ta wadi kuma haka duk yadda al'umma za su tattaruwa to babu wanda kuma zai daga daraja ga sai Allah shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya tattarike ma'anar waɗannan ababe baki dai in su da muka karanta a cikin suratu ali imran Allah ce qul illahumma malikal mulk
qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tashaa wa tunzi'ul mulka mimman tashaa
na'am
wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa
na'am
بيدك الخير
نعم
إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق
من تشاء بغير حساب
الله سبحانه وتعالى يكتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مالك الملك الله شيني من بعد ملكي وانا آية أنا كارن داتا أتكين دكان أبن دباواكي هو جان الله دوة لرورة لكي رؤون لكي كارن توانا آية كيتو وصلي ليتا Allah ce ka ce musu malikal mulki tutil mulka man tasha Allah kai ne mai bada mulki kana bada mulki ga wanda ka ga dama watanzi'ul mulka mimman tasha kuma kai ki fizge wannan mulki ga wanda ka ga dama wato izzu man tasha kai ki daga daraja abinda ka ga dama nan ba dole sai mutum ba abinda Allah ya ga dama sai daga darajar shi shi yasa da yan kasuwa ma'aikatan hannu da masu kasa haja da masu magana da duk wani aiki da ka iya daga daraja abin sana'ar ka na Allah to izzu man tasha in ya ga dama ya daga mutum in ya ga dama ya daga ɗan shi in ya ga dama ya daga matai in ya ga dama ya daga kayan sana'a in ya ga dama ya zubar da su babu wani wanda yake da cikakken wannan aikin sai Allah. Allah ce wato dhillu, kuma shike sarki farashin abin da ga dama. Kayo oda a ce dinni jarba wanda ya kawo kayan sai kai, in aka kawo su sai Allah ya sabkar da su, sai mutane kowa ce baya su. Wannan aikin Allah ne. To izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadika alkhair, alkhairin duka yana ga hannun Allah, kuma Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Yana iya zubda darajar mutum yau, kuma ya daga ta gobe. Wannan aikin Allah ne. A yau ba kowa bane shi kaskantacce a cikin al'umma, kuma gobe ya zama wani abu, kuma kowa ya bi shi. Shi yasa mummunan ɗabi'a mutane da suke bibiyar diddigi na mutane dan su musu gori, ko dan su bi su, ko dan su bata musu rayuwa, ko dan wata rana su ga abin da suka yi, wannan duka kuskure ne. Kuma wannan bai amfanar da bawa, bai cutar da shi. In ka ga wani ya wadi, to Allah ne ya wadar da shi. In kuma ya yi sama, Ubangiji Ta'ala ne ya sama da shi. Allah ce tulijul layla fil nahar, shike shigar da dare a cikin yini, wa tulijul nahara fil layl, kuma shike shigar da yini a cikin dare. Allah ce wa tukhrijul hayya minal mayyit, kai ke fitar daga rayayye daga matanci. Wana rayayye ne mutunan kwarai, kawai sai Allah ya fitar da matanci daga gare shi. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, kuma kai ke fitar da matacce daga rayayye. Wani matacce ne, ma'anar matacce gashi da rai, amma ba addini, ba aiki da addini, sai Allah ya fitar da mai rai karkashin shi, ya fitar daga ahlus sunna daga jikin ɗan bid'a, ko kuma ya fitar daga ɗan bid'a daga jikin ahlus sunna, ko ya fitar da ƙwai daga kaza, da abin da ya kama da wannan. Duka wannan aiki ne na Allah. Sai Allah ya rihi ayat da cewa mi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, shi ne wanda ke arzata wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba. To shi wannan suna na Allah da yace maliki yawmiddin, yana ƙara nuna mamu girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake mamaki a cikin suratul zumar, yake cewa bayu bisu girmama shi bane, bisu san shi bane. Da sun san shi matukar sani, to da babu wanda zai hadu tashi yana neman dole sai an karya wani, ko kuma wani dole sai an tada shi, da kowa ya bar al'amarin da Allah. Allah ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi,
wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qablatuhu yawmal والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
من تعالى تو ما قدر الله بس جرم مع الله بني بس نوين وبنجي بني بس أبن ده الله كي إياه وابا حق قدره ما تكرسني وان دي كماتي دار أمة سنسن وعليني Ubangiji subhanahu wata'ala da siffar shi ta mai mulki, mai iya badawa da hanawa, kuma al'umma sun zauna, kowa ya zauna lahiya. Mafi yawancin shirke-shirken da ake, ɗan kaɗan ne ke yi don manfa'ar su, don amfanin jikinsu ko nasu na 'ya'yansu, mafi yawanci na a karya wani ne, na hasada ne. To da a ce mutane sun girmama Ubangiji, da ba su yi ba, da an san wane ne Ubangiji subhanahu wata'ala, da baka ce ka bata kuɗi ba, ka bata lahiya, ka bata lokacinka kawai don wane ya kare, ko don a bar shin wane, ko don a badda wane, ko don kan wane ya samu, ko don wance ta hita, ko don wance ta zauna. Allah ce ma qadarullah haka qadari. Allah ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun bi yamini. Shi wannan sura ko kuma wannan aya tana nuna mana lalle Ubangiji subhanahu wata'ala shine mai mulki. Shi yasa yace maliki, yace maliki yawmiddin, mamallakin rana ta sakamako. In aka ce rana, malumai suka ce al-yawm, wani asali ne. Asalin an ka ce al-yawm, asali wani yanki ne daga cikin lokaci. Wannan yankin yana da yawa ko kuma dan kadan ne shine ake ce mai yau to shi yasa alqur'ani mai girma a wasu urare yana ambatan yau rana da abu kalilan Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an wannan wanda suka juya baya daga cikinku ranar da aka gwabza ranar haduwar jama'an jama'an musulmi da kafirai to an samu su daga cikin munafikai wanda suka juya dan lokaci ne aka yi fada amma ubangiji ta'ala sai ya amfani da lokacin kalilan wanda bai wuce awa guda ba Allah ya amfani da kalmar yau shi yasa ya ce yawmuddin kenan ana iya cewa yawmu kaza akan abin da aka yi cikin ini kankani ko kuma cikin lokaci daga cikin lokutan yini haka ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul an'am yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah ce lokacin da aka ce lokacin amma sai aka ce yawm aka yi amfani da yawm misali lokacin da rana za ta tsawa daga gabas daga yamma ko kuma lokacin da za a yi girgiza ƙasa ko kuma lokacin da alamu manya na alkiyama za su bayyana to Allah subhanahu wataala yake cewa a wannan yinin duk ran da bata yi imani ba to imani ba zai amfanar da ita ba kaga hituwar rana daga yamma abu ne kankani amma subhanahu wataala sai ya amfani da yau haka malumai suka ce ana iya amfani da yau domin a ga abu mai tarin yawa shekaru masu yawa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul hajj yake cewa wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan yinin a wajen ubangijinka tamkar shekara dubu ne daga cikin kilgon da mutane suke yi ashe shekara dubu ubangiji ta'ala sai ya hade ta ya samu ta sunan yawm haka cikin suratul ma'arij ubangiji subhanahu wataala ce ta'aruzul mala'ikatu والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ملائكو زا سرنك تهيا سنا حوا سما حد جبريل عليه السلام أوليني واند قتن قتنيني شكرا 50,000 سنة شكرا دبو 50 أشي أنا إيه جاي يوم أنا نهي دوغ واللوكتي كما أنا إيه جاي يوم الاربتي أنا نهي كرم اللوكتي shi yasa da malamai suka kawo wannan bayani saboda Allah ya ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako to akwai masu cewa ai shi sakamakon lokaci ne gare ya saboda alkiyama dogon yini ne za a tashi ranar alkiyama saboda an samu wasu daga cikin mutane wanda suke kokarin suka hiddu kurakurai na alqur'ani mai girma sai su nuna cewa da ake limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahar suke cewa ai lahira yanki yanki ne akwai yankin da za a tashi gabanin ayyami a zuwan Allah subhanahu wataala kowa zai fitowa gaban kabarin shi tsaye inda aka turbuɗe shi kowa zai fito haka za a tayin tsayuwa shekaru masu yawa sannan mutane su gaji su fara tunanin yaya za a yi a samu mafita kahin a samu mafita za a yawo a wajen annabawa daban-daban har a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin annabi sallam ya nemi ceto a bashi ceto za a jima sannan yayi addu'a a baya ceto gabanin a zo wajen yini za a bada littattafai a ba wani ga hannun dama a ba wani ga hannun hagu sannan a koma a sa wasu karkashin innuwa ta al'arshi sannan a koma a sha ruwan tarkin alkausara sannan a zo a yi sakamako to sai suka ce ai yawmiddin in daidai lokacin sakamakon ne to ashe ana iya gayin yau da sunan abin duka kuma ana iya gayin shi sakamakon daidai shi ubangiji subhanahu wataala a asali in yace yawmu yana nahin hituwar rana daga alfijir hituwar alfijir zuwa faduwar rana kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ayyaban ma'dudat kuma yace wanda bai samu ba yayi azumin nan fa'iddatun min ayyamin ukhra kuma haka Allah subhanahu wataala yake cewa fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila. Haka Allah yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Shi wannan yana nuna mana Ubangiji ta'ala yayi amfani da kalmar yau domin ya gayi abinda ke hitowa daga alfijir zuwa dare, kuma yayi amfani da kalmatu yau domin ya nuna dogon lokaci, shekara 50,000, shekara 100,000, kuma yayi amfani da kalmatu yau domin ya nuna gajeren lokaci wanda bai wuce awa guda. To Ubangiji subhanahu wataala da ce maliki yawmiddin shi ne mamallakin ranar sakamako, yana nahin dukkanin ranar tashi ce shi ke da mulkinta, don haka zai zauwa rana alkiyama ce limanin mulkul yau, wake da mulki a yau babu wanda zai ba da amsa saboda ba mai mulki. Sai zuwa can Ubangiji subhanahu wataala ya garza kanshi sai ya ba kanshi amsa ce lillahi alwahidil qahhar, mulkin nan na Allah ne subhanahu wataala shi kadai. Ad-din shine kalmar mu ta uku a cikin wannan aya, maliki yawmiddin. Da Allah ya ce yawmiddin, akan iya fassara yawmiddin yawmul hisabi wal jaza, ranar sakamako, ranar da za a hisabi kuma a ba kowa sakamakon shi akan aikin shi, ko na alkhairi ko na sharri. Ubangiji subhanahu wataala ce yawma idin yuwaffihimullahu dinahum,
yawma idin وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.
A wannan aya Ubangiji ta'ala yake nuna mana mu'addini yana nahin sakamako. Allah ya ce yawma idhin, a ranan ne, yuwaffihimullahu dinahumul haqq, Allah zai cika masu sai ce sakamakonsu din nan yana nahin sakamako. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, suma sun san cewa lalle Allah shine alhaqu, gaskiyan mai gaskiya, almubin wanda zake bayyananna, Allah shine cikakken gaskiya bayyananna. Haka Ubangiji subhanahu wataala yake cewa falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin,
tarji'unaha sadiqin.
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa falawla in kuntum ghayra madini, haka in buku kasance ba, in buku yarda ba, to ku koma, tarji'unaha in kuntum sadiqin, ku mai da ayyukan duniya in har da gaske ne akan abinda aka ba kafirai. Haka Allah subhanahu wataala yake cewa idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la madinun, shin yanzu idan muka mutu, kafirai ke cewa idan muka mutu aka muka zama turbaya, muka zama kasusuwa, za a ba mu sakamako kuma? Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna ad-dina lawaqi, lalle sakamakon nan yana nan tabbata gaskiya ne. Shi wadannan ayoyi da muka karanta suna nuna ma mu sakamako shine ake ce ma addini. Allah ce kalla bal tukadhibuna bid-din, Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin, Allah ya ce fa ma yukadhibuka ba'du bid-din, bayan an gama hukuncin an ba kowa, yan aljanna sun yi aljanna, yan wuta sun yi aljanna, sun yi wuta, Allah sai tambaye su ma yukadhib fa ma yukadhibuka ba'du bid-din, wa kuma zai karyata sa wannan sakamako. Ashe kalmar addini ta zo alqur'ani mai girma tana nahin sakamako, kamar da muka ji wadannan ayoyi. Haka ta zo alqur'ani mai girma tana nahi ranar alkiyama duka. Shi yasa an kace maliki yawmiddin, mamallakin ranar alkiyama, kai daidai saboda tana zauwa da wannan malai. Allah yake cewa yawmul qiyama, ya ranar da mutane za su tashi. Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari ce al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm inna allaha sari'ul hisab. Haka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Shi yasa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hasibu anfusakum, ku bincike kawunan qabla an tuhasabu gabanin abincike ku wazinu anfusakum kowa ya je ya auna kanshi qabla an tuzanu gabanin a auna ku yace wata ahabbu lil ardi al akbar ala man la takhfa alayhi a'maluhu ku ji tsoron wani yin wanda za a bayyana ayyukan ga wanda ayyuka ba su bacewa shine Allah yake cewa yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya rana da za a bujuro da ku wajen Allah babu abin da zai boyewa ashe malik yawmiddin mamallakin ranar tunan asiri rana za a bujuro da kowa wanda ya turbura a ranar za a hiddo shi ga abin ga yanayin na turbura bakin shagon wani ga tanan ta dauki kafa ta ta gidan boka dan a kore ya uwata daga gidan aure a ranar alkiyama Allah zai gwadin bidiyan ga tanan wurin malik yawmiddin shike da wannan bidi ba wanda ya sai goge ta a gidan duniya ana farmaci sadulaka in zaka ba wani babu gaskiya sai kai sauri ka shiga ka goge to a lahira kasat din yana wajen Allah shine ba dan malik yawmiddin haka in ka gada ma ka ce shike da mulkin ranar shari'a ana amfani da din domin ya nuna kalma ta al-milla wa shari'a ta nuna addini kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa sabiha ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din
na'am ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun
haka a bakara Allah ya ce la ikraha fid din hali imran ya ce inna ad-din inda Allah al-islam haka dai ali imran ya ce man yabtaghi ghayra al-islam dinan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce waraditu lakumul islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan
na'am wadannan ayoyi baki daya sun zo domin su nuna mamu kalmar addini da Allah ce malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako ko kace ranar alkiyama ko kuma kace mamallakin addinai baki daya shine ma'anar malik yawmiddin saboda kalmar tana izawa al-milla ash-shari'a kamar da Allah ce wasabiha ibrahim banihi wa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-dina nan tana da addini la ikraha fi ad-din babu matsawa domin mutun yayi addini kowa shi da shi da wanda zai kala katu da wanda zai zagin sahabbai da wanda zai kaza da wanda zai kristanci da wanda zai yahudanci da wanda za ya musuluncin gaskiya da wanda za ya wanda ba na gaskiya ba ranar da addinan baki ɗaya mulkin Allah ne kuma shine yace wa raditu lakumul islamu islamat dina na yarda muku addinin musulunci ya zama shine addini haka wannan kalma ta addini a cikin alqur'ani mai girma takan iya zawa ta zo da ma'ana al-hukm wal-qada'u shari'i hukunci na shari'a in Allah subhanahu wa ta'ala ce as-sariqu was-sariqa faqta'u aydihuma to yanka hannun kalmar addini tana iya zawa domin ta nuna wannan hukuncin da za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama lokacin da yace ajehi wanda ya zina ko abai bulala to sai Allah madaukin sarki ce kar tausayi ho ya kama a cikin abin da ake yanke mai na hukuncin Allah shi wannan kalma ta addini tana zawa a cikin alqur'ani da ma'anoni guda hudu kamar yadda muka yi ma'ana ta mulki ta sakamako ma'ana ta hukunci ma'ana ta addini ko kuma ta zo da ma'ana guda cikin ma'anonin da guda hudu da muka gani to duka waɗannan maronin guda hudun su Allah madaukakin sarki ya tattaro su da yace maliki yawmiddin shine mamallakin wannan yinin in ka tashi fasara ka ce alkiyama ka tashi fasarawa ka ce shari'a in ka tashi fasarawa ka ce addinin musulunci in ka tashi fasarawa ka ce hukunci sakamako Allah madaukakin sarki shine mai hukuncin wannan ashe wannan kalma da Allah yace maliki ya cike ta da yawmiddin kamar da Ibn Qayyim yake cewa dan Allah ya gwada ma duk wani janibin da zaka leƙawa dai abin yana nan ga Allah shi yawmiddin in an kawo shi da dan ya cike ma'anan malikin ashe Ubangiji subhanahu wataala shine malik yawmiddin mamallakin ranar samakamako dukkan wani aikin da muke aikatawa to yana nan ga Allah subhanahu wataala kuma zai saka ma kowa daidai gurgudan abin da ya aikata shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul an'am wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu alhaq ranar da zai ce wa abin ya kasance sai ya kasance magana shi gaskiya ce wace rana ce yawma yunfakhu fi sur anan gidan duniya an ce ayi sallah wani bayi an ce azumi wani bayi in an ce ayi zakka wani bayi in an ce a bar shan giya wani bayi bari a bar shaye-shaye wani bayi bari to amma a lahira Allah magana guda zaye kun sai komai ya kasance shine yawma yunfakhu fi sur ranar da za a busa in aka yi busa baban zaman ne Allah zai ce wa liman dalil mulkul yawm yau aka ce a bar zakka sai wani ce kudin nawu ne in aka ce ayi azumi ya ce ai shiki na ne ba ni zahi ke da ku na an ce ai sallah ce kabarinka daban nawa da to shi yasa nan shi yasa ranar alkiyama sallah ce liman dalil mulkul yawm yanzu wake da jikin wake da kudin wake da gidajen wani ana ayi hisani a kyautata watan ramadan ya zo zai ce yanzu malamai sun sha mutane an ki ba abadawa to ranar alkiyama Allah zai ce yanzu da ni da kai wake da kudin shi sa Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari yace al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum asalin mulkin a ranar na Allah ne kuma shi zai yi hukunci in ka fassara da addini to duk rigingimin nan da ake na addini wancan yana kala kawato yana zagin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wancan yana shi'a wancan yana bautar shi wancan yana gidan bokaye wancan yana kirista wancan yana yahudi yana yahudanci wancan yakin addinin wancan yayi yana yi yadda ya ga dama wancan yace bai a Allah subhanahu wataala yake cewa yawma idhin al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum hukuncin a ranar da Allah ne shi zai ba kowa magana shi zai ba kowa gaskiya shi yasa Ubangiji subhanahu wataala cikin suratul furqan yace al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman sakamako mulki ranar alkiyama a ranar a wannan lokacin na gaskiya yana ga mai rahama da aka babu wanda za a zalunta ko kafiri ka cuta ka zage shi ba inda ya kamata ka zage shi ba ko ka tunjire shi ko wani abin da ya kama da wannan to ranar alkiyama za a mashara tsakaninka da kafiri za a kai shari'a shi yasa ba wai dan mutum ba musulmi bane ka zage shi ka tutiye shi a'a musulunci yana da tsari to balle musulmi tsakaninsa da musulmi wani yau kawai saboda yana da dukiya ya da kassan an halitta mai gulma wani saboda siyasa ya da kassan an halitta mai gulma to ranar kiyama Ubangiji subhanahu wataala dukkanin kowa shi zai mai shari'a shi sa ranar kiyama Allah subhanahu wataala yake ba mu labari innama amruhu idza arada an yaqul idza arada shay'an an yaqul kun fayakun kuma kowa sai yin shuru khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa Allah ce yawma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idni ranar da ba mai magana kowa zai zo shine malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako kenan kowa zai zo ba mai magana yawma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idni Allah ce kowa zai zo ga sarki ga gwamna ga sibi ga komsar ga malami ga dalibi ga mai kudi ga jahi ga kowa da kowa Allah yake cewa la faminhum shaqiyun wa sa'id ba mai magana sai wanda aka ce yayi magana ashirana alkiyama ubangiji subhanahu wataala shine yake da ita mulkin ta nashi ne kuma kowa in an gai in an ce ma kai magana ba kai saka ƙarya ba mutun za a tambaye shi ci wane kai kai kaza ci Allah ni ne wanda sai kiyama a tada ka tsakiyar mutane kowa na kallo ga sarkai ga dangi ga ƴan uwa ga kowa a daga ka Allah kallon ka a ce kai ne ka ce shagon wanda kai turmuda ka ce kai ne kuma a wado bidiyan Allah ka raba mu da kayan kunya rana da kiyama mangi subhanahu wataala ce yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa ranar da kowa zai zan watsayi ga wanda ka cuta kasuwa ga wanda ya cuce ka wanda ya amshi kudi ya hana ya ji an mai laya an ce wannan magana sai lahira zan tada ta kawai lahira za a tada wani ya ji ya aikata kaza ya yarda to shi yasa Allah subhanahu wataala ce maliki yawmil din wannan abun ban mulkin shi ne kuma ba fa sa zai ba nashi ne ko tsagerin tumboka idan aljannu sai dai a ce ma to wannan aikin aka ma shi sai lahira wasan ban zaki da a ce akwai aikin da in an yi lahira ba a tada da kowa yayi mun yi tada ce yau mai komo ruhu wal malaikatu saffa qala sawaba Allah ce ranar da mala'iku za su yi tsayi ga mala'iku ga mala'ika jibril ga mutane ga aljannu ga dabbobi kowa ya shiru a tsayi gaban Allah ba wanda zai magana sai wanda aka ba izini ana baka izini kuma gaskiya za ka gani te kai ne boka na gangare ka ce eh te shine kai ne kai asiri aka koro wance ya ce eh kai ka kashe aramin wance da wance ya ce eh wa qala sawaba to shi yasa ubangiji subhanahu wataala nan dan ya kwara gada mamu hikima dan mu tsorashe shi yana da duniya da lahira amma sai ya ce maliki yawmid din mamallakin ranar karshe saboda a duniya ana burukushiya kuma shine ya bada damai sai kyali sai ayi abin kuma sai ruha asiri sai malamai suka ce ya kebance ranar karshen ne dan mu gane cewa abin na gaske ne dama ba farko bane ke da matsala amma da farkon da karshe dana Allah ne Allah ce wa inna lana lal akhirata wal ula da duniyar da lahira din na Allah ne in ya gana matun duniya sai ya bayyana abu ya tona asiri amma sai yake cewa maliki yawmid din shine mamallakin wancan ranar ta karshe Allah ce fata'ala Allahul malikul haq ya girmama ubangiji subhanahu wataala sarki wanda malikul haq mai mulki na gaskiya ubangiji subhanahu wataala ce kuma wa lam yakul lahu sharikun fil mulk babu wanda yake tarayya a cikin mulkin shi ranar kiyama babu wanda zai ce wato wani dan uwan mu ne wani farcin mu guda wani abar shi ya wuce a wance kauna ta ce wance magajiya ta ce wance mata ta ce wance daya ta ce a ranar da kiyama babu wata alaka yau mai firgul mar'u min akhi Na'am. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa yawma yafirgul mar'u min akhihi, ranar da kowa mutum dan uwan shi zai rinka gudu akan dan uwa. To ranar alkiyama kenan. Amma a duniya ne ake neman ƴan uwantaka, ake neman kanne, ake neman mata, ake neman uba. Shi yasa Umar ibn Khattab ya dala tabbata gare shi yake da magana mai dadi. Yace laulan imanu bil yawmil akhir, yace ba dan imanin mu da ranar sakamako ba, da ranar karshe cewa ta Allah ce ba ta mutum ba, yace la ra'aita minan nasi ghaira matara yace da kaga abinda yadda abinda kake gani ga mutane da kaga mutane suna rike da tauhidi suna rike da sunna suna hakuri da dokokin Allah kawai imanin muni da rana da kiyama amma ba dan imanin da muka yi da rana da kiyama ba to da duk abin da wani ke yi kowa na yi shi to shi yasa Umar ibn al-Khattab yake cewa inna dhalika al-yawm a'zamu mani'in lin-nas min at-tahaluki fi sharri wal-ma'asi wannan yini na al-kiyama wanda ba mai shi sai Allah ya ishi mutum ya hana shi saban Allah ya hana shi ma'asi ya hana shi sharri to duk abin da kaga mutane suna aikatawa na da'a to tsorara na al-kiyama ne in ba dan al-kiyama ba kowa ma ya iya amma tsoran al-kiyama shike sa wani ka zage shi sai ya haƙuri ka tuce shi ya haƙuri bai ma komi ba saboda ya dage wanda shi ya barge mi ka zage shi sai kyale saboda yana tana akwai gobe akwai rana al-kiyama shi rana al-kiyama ta Allah ce Allah subhanahu wataala yake ce maliki yawmiddin shi yasa sai ya zo a gaba ya ba mu mahita mi zai sa mu tsira a rana al-kiyama sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine mafita guda daya daya a ranar al-kiyama ranar da ranar Allah ce wata shekara tun mu na gobe kenan insha Allah subhanahu wataala wannan makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da kowa cikin lada wannan muka yi kuskure ko tantaba harshe ubangiji subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.